This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Yanzu ma dai Sarfila Hashin Gumel ne daga birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. Cikin shirin namu ne yau za ku ji sojojin Najeriya sun saki wasu mutane har 132 da suka kame tun watan Oktoba bara bisa zargin cewa ɗan ƙungiyar Boko Haram ne. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC za ta ci gaba da wani sabon bincike kan badakallar da aka yi da kuɗaɗen tsaron ƙasa. Muna ɗauke da wannan rahoto. Dr. Muhammad Usman na cibiyar nazarin harkokin yau da kullum na ƙasashen Afirka ya yi tsokaci kan rikicin da ke neman ɓallewa tsakanin Saudiya da Iran. Haka kuma, kamar kowace Litinin, Aliyu Mustapha Sokoto zai kawo mana labaran wasanni. Amma kafin nan, ga yadda duniya ke ciki.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Ƙasar Saudi Arabia ta yanke hulɗar jakadanci da Iran kwana ɗaya bayan da masu zanga-zanga a birnin Tehran suka farma ofishin jakadancin Saudiya domin nuna fushinsu bisa kashe wani fitaccen malamin Shiya da Saudiyan ta yi. A wani martanin da kamfanin dillancin labarun Iran da ake cewa IRNA a taƙaice maida mataimakin ministan harkokin wajen Iran, Hussein Amir Abdulhani ya soki lamirin Saudiya kan matakin da ta ɗauka na ranar Lahadi, inda ta kashe Sheikh Nimr al-Nimr. Sai dai a ɗaya ɓangaren kuma, ministan harkokin wajen Saudiya Abdul Azzubar ya ba da umarnin cewa dukkanin jami'an diplomasiyyar Iran su fice daga ƙasar cikin sa'o'i 48 kwanaki biyu kenan. A cewar Azzubar, Saudiya ba ta amince da ci gaba da kai hare-hare a kan ofishin jakadancinta ba, domin hakan ya saɓawa dokar ƙasa da ƙasa. An dai kashe malamin Shiya ne tare da wasu mutane 46 a ƙasar ta Saudiya, lamarin da ya janyo kakkausar suka daga wasu ƙasashen duniya. A yau Litinin, wasu masu harin ƙunar baƙin wake suka kai farmaki kan wata babbar ma'aikatar mai a Libya, sai dai dakarun ƙasar sun yi nasarar fatattakarsu kamar yadda jami'an tsaro suka bayyana. Harin da aka kai ya auna wata tashar adana mai da ke Al-Sidra, inda aka kashe sojoji biyu. Ƙungiyar ISIS ta kwashe makonni tana ƙoƙarin kutsa kai a gabashin ƙasar daga yankin Sirte domin ta kai ga wani babban ma'adinin man fetur ɗinta da ke Al-Sidra da Raslanuf. A shafinta na Twitter, ƙungiyar ta ISIS ta ba da sanarwa cewa mayakanta sun kai hari a yankin Al-Sidra, inda aka yi arangama da waɗanda ta bayyana a zaman makiya Allah kamar yadda ta wallafa. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ofishin harkokin wajen ƙasar Birtaniya ya ce yana nazarin wani faifan bidiyo da aka gabatar a jiya Lahadi, wanda ya nuna yadda ƙungiyar ISIS ta kashe wasu mutane 5 da take zargin cewa masu leƙen asiri ne daga Birtaniya da kuma Siriya. Faifan bidiyon, wanda na tsawon mintoci 10 ne, ya nuna yadda mutane suka amince cewa suna leƙen asiri ne da kuma inda mayakan ISIS ɗin suke a Raqqa, babban birnin da mayakan suka ayyana a matsayin headquarters su. An dai ga mutane 5 sun durƙusa sanye da kaya masu launin lemu a gaban wani mutum da ke riƙe da bindiga. Daga baya cikin mayakan ya ce wannan kisa ya saƙo ne zuwa ga Prime Minister Birtaniya David Cameron, wanda ya ƙara zafafa hare-hare a kan mayakan ISIS a Siriya da kuma Iraq. Daga baya dai faifan bidiyon ya nuna yadda ɗan bindigar ya harba mutane 5 dukkaninsu a ka. A yau Litinin, wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.7 ta girgiza arewa maso gabashin Indiya gabanin wayewar garin yau Litinin. Lamarin ya faru ne akan iyakar ƙasar ta Indiya da Bangladesh da Myanmar inda ta halaka mutane da dama tare da jikkata wasu. Rahotanni sun ce gidaje da yawa sun ruguje sanadin girgizar kasar. Mazauna biranen Guwahati da ke jihar Assam sun fice zuwa kan tituna a lokacin da gidajensu suka fara kadawa yayin da littattafai da ke faduwa daga kan ma'ajinansu. Girgizar kasar wadda ta auku kilomita 30 daga arewa maso yammacin birnin na Imphal ta auku ne da zurfin kilomita 55. An kuma ji hucinta har a yankin Calcutta da ke yammacin jihar Bengal da kuma babban birnin Yangon da ke Manyan zuwa kilomita
1174. Sun mai alike nan ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC. Jami'an tsaron Najeriya sun saki wasu mutane har 132 da aka kame tun ranar 20 ga watan Oktoba shekarar da ta wuce a garin Gaidam ta jihar Yobe. Bincike dai ya nuna mutanen 'yan ɗariƙar Tijjaniya ne, kuma an kame su ne a masallaci lokacin da suke wazifa bayan kammala sallar asubahi. Ga rahoton Abdulwahab Muhammad.
Saki mutanen ya biyo bayan bukatar da babban mai wa'azin addinin Musulunci Sheikh Tahir Usman Bauchi gabatar ne a kwanakin baya a lokacin bikin Maulidi a garin Bauchi. A dangane da hakan ne suka yi tattaki zuwa garin Bauchi domin su bayyana godiyarsu ga Sheikh Malamin a kokarin da yayi na tabbatar da cewa an sake su, ga kuma ta bakin wasu da na zanta da su.
Muna wurin mu mun kai kamar minti sojoji sai suka gewaye masallacin namu gaba daya. Sai suka ce mu hoto waje, muka daga hannayenmu muka hoto waje, suka ce kawai fitar da rigansa, muka tobe. Suna duba bayanmu da zauren jikinmu duje, sai suka je suka fitar da mutane angwamu gaba daya na makwabtanmu wanda su. Sai suka kawo motoci suka ɗebe mu suka kai mu can mazaunin nasu. Sai suka kawo takardu suka rubuta sunayenmu da na iyayenmu da shekarunmu da garuruwanmu duk. Kuwa aka rubuta 123 ne. Daga nan a rana suka zube mu har muka wuni a nan. Bayan sallar azahar suka kawo motoci suka ɗauke mu suka kai mu da maturo. Gaba ɗaya kwanaki 70 ba ɗaya muka yi. Kuma inda suka kai mu dai ba mu gane wajen ba, sun rufe idanuwanmu sun kai mu a jikin jirgin sama kwana 60 ba uku a can muka yi. Tun da muka fita Gaidan ba abinci. Da maturu ba abinci, Maiduguri ba abinci, amma idan aka kai mu da suna ba mu abinci sau uku da safe, sai da burodi da rana, wake da malace shinkafa.
Da suka sake ku sun gaya muku dalilin abin da yasa suka sake ku?
Ko reza ko babu abin da aka samu hannunmu. Kwananmu 60 ba uku a can suna zo suna tambaya suna rubuce dai. Daga ƙarshe dai suka ce wannan mun bincika ba mu same ku da laifin komai ba, kaddara Allah ne ya kawo ku a nan. Saboda haka za mu maida ku gidajenku, in kun je ku yi zaman lafiya kar ku zagi kowa ku bar wa Allah mai.
Daga bisani na tambaye Sheikh Malamin kamar haka,
a kwanakin baya ka yi kira inda yake karoki da a sako waɗannan mutane, to gashi kuma an sako su, me zaka ce?
Wallahi na gode wa Allah, na gode wa Allah, na gode wa Allah, mu dukkan mu gode wa Allah, alhamdulillahi alladhi najjayna min alqaumiz zalimin.
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Madalla gaida Abdulwahab. Cikin wannan makon ne hukumar da ke yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya EFCC za ta ci gaba da wani sabon bincike kan badakalar tsaro a kasar. Ga rahoton Hassan Maina kaina daga Abuja.
A wannan karo hukumar ta EFCC wacce tambarin take da alamar mikiya za ta ci gaba da yin dirar mikiya akan waɗanda ake zargi da yin waso su bisa kuɗin nan dalar Amurka sama da biliyan 2 na kungilar tsaro. Hukumar za ta bude shafin binciken yadda aka kashe wasu madudin kuɗaɗe da kimar su ya kai har euro miliyan 3,654,121 da aka ce an sayi motocin sulke da aka bada gudunmuwar su ga wata ƙasa makwabciyar Najeriya a shekara ta 2013 da shekara ta 2014. Kuɗaɗen an cire su ne sau biyu a jere. Da farko an cire euro miliyan 1,401,869, a karo na biyun kuma an zare euro miliyan 2,252,242. Na tuntuɓi kakakin hukumar ta EFCC Mr. Wilson Uwajeren, ko zai mana ƙarin haske?
I can't speak on that.
Yace ba zan ce komai akai ba a halin yanzu, ana dai ci gaba da bincike. Na sake tambayar sa ko zai mana ƙarin haske bisa nau'in binciken da ake yi, sai yace bincike ai bincike ne.
Investigation.
Comrade Abdulsalam Abubakar, jami'i ne a wata kungiyar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya.
sojojin nan da wayannan akai aika aikan nan da duk wayannan wannan abun ya shafe su ya zamana ma an maida bari su aiki ya dawo kori ba ritaya ba sannan kuma su fuskanci hukunci na doka kuma dokan nan shine muke kira shugaban kasa ya zauna a tabbatar an samu wasu alkalai an ware musu kotu na musamman wanda za su fuskanci shari'a kai irin wayannan amma ba irin kotuna da muke da su yanzu ba domin saboda kotuna da muke da su yanzu duk wani caki da za a yi ko na kisa kan mutum dubu ne aka yi idan aka je yau kwana biyu sai ka ji sun ba da mutumin nan a fili wanda kuma mu yan Najeriya abinda muke bukata yanzu shine amma mai da hukuncin kisa akan duk wani wanda aka same shi da irin wayannan abubuwa ne ba maganar ma a yi bailinsa ba to saboda haka in ba a yi haka ba muna ganin zai dauki lokaci a irin da ya tsarin kotu da muke da shi yanzu da kuma yadda ake tafiyar da
su Comrade Abdulsalam Abubakar ana sa ran hukumar ta FCC nan gaba kadan za ta gayyato wasu manyan hafsoshin sojin kasar da za su ba da nasu bahasi kazalika FCC za ta kuma bude shafin yadda ofishin tsohon mai ba da shawara kan tsaro ga shugaban kasa yayi da wasu karin dala miliyan 332 da aka ce ya karba daga ma'aikatar kudin kasar a waccan gwamnatin Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to madalla a gaida Hassan yayin da ake ci gaba da takaddama tsakanin Saudiya da Iran game da batun kisan da ita Saudiya ta yi wa wani malamin Shi'a ko yaya masana harkokin diplomasiya ke ganin wannan lamarin kan haka ne ma na kira Dr. Muhammad Usman na cibiyar nazarin harkokin yau da kullum na kasashen Afirka inda na tambaye shi ko yaya yake ganin wannan takaddama tsakanin kasashen biyu
lallai takaddaman nan za a iya kallon sa a fanni biyu idan ka samu malaman addini za su baka tarihin wato wannan rarrabuwa na akida a musulunci wanda yake ya dade tun shekaru aru-aru da yawa kusan shekara 1300 da wani abu
to dakta kashe Sheikh Al-Nimr da Saudiya ta yi baka ganin hakan zai ƙara ruda wutar rikice-rikicen da ke faruwa a gabas tsakiya
to kashe shi kadai ne mutum akwai dan ahalus sunna a cikin kisan nan da aka yi wanda sun fito sun kalubalanci daular shugabancin Saudi Arabia wato na Makka sun fito sun soki ra'ayinsu kuma sun nuna sun kalubalance su sannan an daure su sannan kuma an masa hukunci irin na Saudiya wasu ma an kashe su a cikin wannan kusan 47 da ake magana su ba mutane bane da za a ce wace duniya ce tace zaka tafi garin wasu ka zauna ko nan aka haife ka kana da wata akida wanda zaka kalubalanci gwamnati ko yaushe kuma gwamnatin nan tana zartar da doka
wato ka ce Saudi tana da
irin nata
abin da ta yi kenan
ni ban goyi bayan abin da ta yi ba saboda doka ne in ka tafi Saudiya ka keta musu doka za su hukunta ka ko kana so ko baka so ka shiga kasan su ne kuma ka keta dokan su ko kuma kai dan kasan ne ka keta doka zai hauka babu wani wanda yake da muke ganin cewa yafi karfin doka a Makka
to Dr. Agurguje menene maslaha kan wannan rikicin
da wahala a samu wani maslaha yanzu tunda kaga an fito ita Saudiya ta janye jakadarsa daga Iran su ma Iraniya sun janye tasu kuma wasu kasashen Larabawa ma sun rage darajar diplomasiyyar Iraniyawa kasa da yanda suka dauke su
Dr. Muhammad Usman kenan na cibiyar nazarin harkokin yau da kullum na kasashen Afirka Dr. mun gode kwarai da gaske
to madalla na gode
har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
daga Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku labaran wasanni
to a cikin wannan shiri na farko a wannan shekara za ku ji hukumar kwallon kafa ta Afirka tana yi wa kasar Gini wankan tsarki yayin da ake daudawa fara gasar cin takobin yan kokowar jihohin Niger kuma wasu zakarin kokowar kuka suke game da yadda ake rena su idan an gama yayin su
an yi tabbatar su an sake su babu kula da su babu kiran su ba a harka da su haba jama'a
sannan koya ta kaya a wasannin kasashen turai na karshen wannan makon
Arsenal ta kara gyara zama a saman teburin gasar Premier ta Ingila a kasar Spain kuma a gasar La Liga an sami sabon shugabanci a wannan makon
bayan wannan zamu ci gaba da jin fashin baki kan kidar cin hanci da rashawa a harkar kwallon kafa ta Afirka da ma ta duniya baki daya
wannan abu insha Allah zai kawo abi diddigin dukkan irin barnan da mutane suke aiwatarwa a harkar kwallon kafa wannan kenan a manyan kenan balle kuma kananan beraye da suke kasashen Afirka kamar musamman Najeriya
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadun mu da ku a wannan shiri na farko na shekarar nan ta 2016. Allah ya samu ga ƙarshen ta lafiya. To ba tare da bata lokaci bari mu fara da albishir da kuma labari mai dadin ji daga nahiyar mu ta Afirka, inda kasar Gini ta samu wankan tsarki daga hukumar kwallon kafa ta Afirka din, wato CAF. Wata wasiƙa ce mai dadin ji da shi babban sakatare na hukumar kwallon kafa ta Afirka din, wato Hisham El Amrani, ya rubuta ya aika wa shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar Gini Salifu Kamara a yau din nan Litinin 4 ga watan Janairun shekarar 2016 din nan. Yana ga mishi cewa an cire kangi ko takunkumin da aka sawa kasar na hana ta gudanar da duk wasu harkokin wasanni a sanadin cutar Ebola da ta bulla a cikin ta. Wasika ta ce, mun samu labari cikin farin ciki da kuma annashawa na sanarwar da hukumar kwallon kwaye, hukumar kiwon lafiya ta duniya, wato WHO, ta bayar ran 29 ga watan Disamba shekarar da ta gabata ta 2015, inda take sanar da Gini cewa yanzu Gini bata da cutar Ebola ko mutum daya a cikin wannan kasar. Saboda haka CAF tana sanar da Gini cewa an cire mata wannan takunkumi da aka sa mata na hana ta gudanar da wasanni, kuma a yanzu tana ita shirye wasanni ta kuma gudanar da su duk lokacin da take so. To muna tana Gini da mutanen ta mun da wannan al'amari. Bari mu je jihohin Niger, inda duk wani shiri da ake an ce an kammala shi domin so mu gasar cin takobin kokowar gargajiya a garin Dosu, jihar da ita ce take rike da wannan takobin da ta lashe shi a bara. Sai dai kuma kafin a so mu wannan wasan, wasu ƴan koka suna kuka game da yadda ake rana su idan tauraron su ya so mu daushewa.
A cikin wani yanayi ne na koke-koken waɗansu tsofin zakarun ‘yan kokowa, za a bikin soma kokowar gargajiya ta takobi na ƙasa a ranar Juma’a mai zuwa a birnin Doso, idan Allahu ya kai mu. Inda ‘yan kokowa 80 da sekundire ba 40 da za su hito daga jihohi guda 8 na jamhuriyar Nijar za su haɗe a garin Nazar Makwai domin neman zama zakaru na ƙasa na kokowar gargajiya na wannan shekara ta 2016. Kuma Isa Gazaguru, tsohon sarkin ‘yan kokowa na jamhuriyar ta Nijar, ya ce kokowar ga ‘yan kallo kawai take da daraja, ba gare su su ‘yan kokowa ba.
Inda takobi na kayanci akwai na gabana sun ci, yanzu ga su lokacin su ya wuce, an yi tabbatun su an sake su, babu kula da su, babu kiran su, ba a harka da su. Haba jama'a, ya za a ce kamar kokowa ka ci takobi? A ce a yi tabbatun ka cikin jihar ka, tunda ƙarfi ya kare maka, shin ƙarfi ya kare maka, me ya kamata a yi maka? Duk sana'a da ake yi in ka duba kokowa ɗaya ce ba ta daraja a Nijar. Abinda a daraja kokowa ga ‘yan kallo take da daraja, ‘yan an kai maso wannan ta wuce shikenan, ba wani almishi ko ɗaya. Shugaban ƙasa ya kamata ya duba. Wayan magabatan mu ya kamata su kai mana kuka ga shugabannin nan ƙasa. Ai tsaye a gyara mana kokowa.
A ranar Asabar ne dai za a so mu gogawa bayan bikin bude kokowar ta ƙasa a ranar Juma'a. Kuma za a share kusan kwanaki 9-10 ana dabsawa tsakanin ‘yan kokowar. Kamar yanda wani ma'abucin harakokin kokowar gargajiya na jamhuriyar ta Nijar, Kwami Dan Rani, yake mini ƙarin bayani.
Duk gaba ɗaya jihar ga 8 na ƙasar Nijar, ka kamo tun daga Difa, ka zo Zandar, Agadez, Maraɗi, Tawa, Doso, Tiliberi, Yamai, kowa yana can da ‘yan koko shiga hannuwansu suna training.
Ita dai kokowar gargajiya ita ce wasa mafi farin jini a jamhuriyar ta Nijar, inda ake ganin komi ya tsaya cik a duk lokacin da take wakana. Kuma farashin talabijin da ƙananan rediyo ka na saurare na ƙara hauhawa a cikin ƙasar a irin wannan lokacin. Haruna Mamman Bako, birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka, daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To a gaishe kamar da Haruna. To lokaci ya da zamu kai ku kasashen Turai mu je da ta kaya a wasannin ƙarshen makon da aka yi.
Arsenal ta ƙara gyara zama a saman teburin gasar Premier ta Ingila sakamakon doke Newcastle da ta yi da ci 1 da nema. To sai dai an ta'allaka wannan nasarar ta Arsenal ga mai tsaron gidan club din Petr Cech, wanda sau uku yana ceto Arsenal din daga barazanar Newcastle a wasan. Arsenal din na saman tebur ne da maki 42, wato tazarar maki 2 da abokiyar adawar ta Leicester, wacce ta yi kunnin doki a wasanta da Bournemouth ba wanda ya zura kwallo, duk kuwa da bugun daga kai sai mai tsaron gida wato penalty da Leicester din ta samu wanda mai tsaron gidan Bournemouth ya tare a bangare daya kuma yaya Toure da Sergio Aguero sun ceto Manchester City daga shan wani kashin sadda club din su na Manchester City yayi waiwayin baya ya doke Watford da ci 2-1 har yanzu City din na matsayin ta uku ne a table da maki 39 wato da tazarar maki uku tsakaninta da Arsenal dake saman table zafin kai da matsin lambar da mai horar da ƴan wasan Manchester United Louis van Gaal yake fuskanta sun dan ragu a wannan makon sadda United din ta doke Swansea da ci 2-1 wannan nasara kuma ta daukaka United din a teburin gasar ta Premier inda a yanzu ta koma ta 5 da maki 33 idan muka duba sauran wasannin Premier din da aka fafata a ƙarshen makon nan West Ham ta karbi bakuncin Liverpool ta kuma doke ta da ci 2-1 Sunderland ta lallasa Aston Villa da ci 3-1 West Brom ta doke Stoke City da ci 2-1 ita ma Norwich ta karbi bakuncin Southampton ta kuma doke ta da ci 1 mai bahaushi yayin da Everton ta yi kunnin doki da Tottenham zakarun Ingila da ke fama da koma baya wato Chelsea ta dan zaburo a wannan makon inda ta lallasa Crystal Palace da ci 3 da nema abinda ya sa ta dan dago zuwa ta 14 a tebur da ta zarra maki 6 tsakaninta da club uku na kasan tebur idan muka leka a kasar Spain kuma gasar La Liga an sami sabon shugabanci a wannan makon inda Atletico Madrid ta sami haihuwa saman teburin gasar da maki 41 bayan da ta doke Levante da ci 1 da nema Atletico ta sami wannan dama ta darewa saman teburin ne sakamakon kunnen doki da Barcelona da ada take jagorancin teburin ta yi da Espanyol ba wanda ya zura kwallo lamarin da ya sa a yanzu Atletico din ta zarta ta da maki 2 Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
Tawagashe kamar tala Tawagashe sai mu sake maida ku ga Ahmed Shu'aibu Gara tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta jihar Gombe kuma mashawarci ga harkokin wasanni a jihar Kano a lokacin gwamnatin Kwankwaso wanda zai ci gaba da fasa mana kwai game da aƙidar cin hanci da rashawa a harkokin kwallon kafa tun bayan abin da ya faru a makon jiya lokacin da aka dakatar da shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya Sabaleta da na Turai Michel Platini A yau Ahmed Shu'aibu Gara zai mana misali da abin da ya faru lokacin da Afirka ta Kudu ta nemi a bata alfarmar gudanar da kwallon kafa ta shekarar 2010 ne.
Da muka dubi misali Afirka ta Kudu a lokacin da za su samu daman gudanar da harkan World Cup din nan. Ai an yi magana da su aka shirya da su akan da su da Morocco kuriyu ne zakarin su da Morocco. Sai aka ce to ai yanzu an yi kunnin doki a sake dawowa shigari a jefa. Sai aka samu wani dan kasar Trinidad Tobago aka zame da shi a zaman dan kamisho yaje shirya aka sayi wannan kuriyon wajen dala miliyan 100 wajen dala miliyan 10 kai aka gama washe gari ana dawa kawai shikenan sai kuriyon nan biyu da ake nema sai aka jewa masa kafa kai ne ta samu kenan aka fito Morocco to magana ya zo to magana ya taso yanzu sai suka ce su ai wannan dala miliyan 10 na wannan kuriyon da aka ba wa South Africa wanda ta shige gaban Morocco wannan kudin kyauta ne aka bayar dan saboda tafiyar da gudanar da harkan kwallon kafa a kasashen da ba su da karfi ai wannan kaga ba gaskiya anan to alhamdulillah wannan abu insha Allah zai kawo a diddigin dukkan irin barnan da mutane suke aiwatarwa a harkan kwallon kafa wannan kenan a manyan kenan balle kuma kananan beraye da suke kasashen Afirka kamar musamman Najeriya
yawa na san da mun zaka fado nan ka san da mun shi Sabaleta ɗaya daga cikin abubuwan da suka zama fitattu game da shi shine irin goyon bayan da yake samu a wurin su kasashen nan na Afirka da kake magana wanda wasu suke alakanta da cewa wasu su da mun sun dade da zama cikin munamuna na shin hanci da rashawa da sauransu kana ganin wannan zai tasiri akan wata bukata da kasashen Afirka za su zo suna nema ko ta neman kwallon kafa duniya ko wata abu daban
ai da ba harkar kwallo a duniya kowa ya san ta an shimfida ta bisa ƙarya ne da rashin gaskiya kuma duk inda ka nemi ka taka birki ka ce ai gaskiyan to ba wanda zai soka yanzu ka duba musallai in ana magana adalci ne kasashe da muke da su a Afirka muna da kasashe 53 a Afirka ka duba kasashen nahiyar Turai suna da kasashe nawa 30 da wani abu amma kwallaye kasashe nawa suke zuwa su buga kwallon kofin duniya daga kasashen Turai 13 daga Afirka da 50 da muke da 50 da wani abu nawa kasashe suke zuwa 5 kaga ai ba gaskiya anan daya kenan na biyu
idan amma me yasa haka nan ne me yasa ba samu Afirka da yawa su je
eh saboda ai ya kamata mu tashi mu ce tunda muna da yawa yanzu idan ka tashi ko da wajen jefa ƙuri'a in ka je ka meeting na FIFA yanzu kaman Congress na FIFA ƙuri'a ɗaya da Nigeria take da shi shine ƙuri'a ɗaya da Brazil take da shi sannan kuma shine ƙuri'a ɗaya da kowace ƙasa duk ƙasar yanzu Brazil tana da mutum wajen miliyan 300 Nigeria muna da wajen mutum miliyan 170 sai ka dauki Kuwait da take da kaman mutum miliyan 3 ƙuri'an Kuwait ɗaya dai take da ƙuri'an Brazil mutum 300 miliyan 300 da ƙuri'an Nigeria mutum 170 kaga ai ba gaskiya
Alhaji Ahmed Shu'aibu Gari kenan tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta jihar Gombe muka ji kuma muna da sauran wannan tattaunawa da shi game da wannan aƙida cin hanci da rashawa a harkar kwallon kafa ta duniya jama'a duka abin da ya samu kenan a yau a madadin wakilanmu Murtala da Haruna nene Aliyu Mustafa Sokoto a Washington DC
yanzu kuma sai shirin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Hukumar kula da kasashe masu tasowa ta Amurka USAID da babban ɗakin binciken cigaban kasashen duniya sun ba da zunzurutun kuɗi dalar Amurka miliyan 5 domin a samu wadatar wutar lantarki. Kwangilar wadda aka sanar da ba da ita ranar 17 ga watan Disambar shekarar da ta gabata an samar da ita ne a ƙarƙashin shirin nan na Development Innovation Ventures kuma shirin zai ba da damar samar da isasshiyar wutar lantarki ta hanyar amfani da hasken rana da zai inganta ƙaruwar zuba jarin da zai kai ga sama da matsugunnai miliyan guda. A ƙasar Tanzania, kusan mutane miliyan 40 ne ba sa iya samun wutar lantarki. A yanzu haka shirin na samar da wutar lantarki ingantacciya cikin rahusa ga sababbin gine-gine da iyalan da suke fuskantar matsalar rashin wutar lantarki da matsalar tsadarta ko kuma rashin ta gabaki daya sama da 10,000 a kowane wata. Wannan tsarin an samo shi ne daga kamfanin sadarwa wanda mutane za su iya amfani da kati su biya domin samun wutar lantarkin da ake samarwa ta amfani da hasken rana a gidajensu. Tsarin samar da wutar lantarkin da aka bada kwangilar ta kwana-kwanan nan zai samarwa da gidaje sama da 200,000 wutar lantarki a Tanzania. Shirin na aiki ne domin ganowa da kuma gwada sabbin hanyoyin cigaba cikin rahusa da kuma bada ingantaccen sakamako. Ta wajen gagarumin tasirin da wannan sabuwar hanyar samar da hasken wutar lantarki ke da shi ga masu amfani da ita, tsarin samar da wutar ne shiri na farko da ya samu goyon bayan shirin nan da ya samu kuɗaɗe daga shekarar 2012. An samar da tsarin samar da wutan ne bayan shirin nan na Power Africa wanda ya mayar da hankali akan buɗe hanyoyin ci gaba domin magance matsalar makamashi a nahiyar Afirka. Kawo yanzu tsarin samar da wutar mai amfani da hasken rana ya yi amfani da shirin Development Innovation Ventures wajen gwadawa da kuma tabbatar da gudanar da ayyukan a Tanzania. Gwajin ya yi tasiri sosai wajen jawo hankalin kamfanoni masu zaman kansu domin su zuba jari. A farkon shekarar 2015 Shirin samar da wutar ya hada hannu da gwamnatin Tanzania domin samar da wutar lantarki mai sauƙin kuɗi a gidaje miliyan guda wanda zai kai miliyan 5 a shekarar 2017. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To wanda kuma ya kama ga labarai amma a takaice.
Kasar Saudi Arabia ta yanke hulɗar jakadanci da kasar Iran. Kwana ɗaya bayan da masu zanga-zanga a birnin Tehran suka farma ofishin jakadancin Saudiya domin nuna ficensu bisa kashe wani fitaccen malamin shiya da ƙasar Saudiya ta yi. A yau Litinin wasu masu harin ƙunar baƙin wake suka kai farmaki kan wata babban ma'aikatar mai a Libya sai dai dakarun ƙasar sun yi nasarar fatattakarsu kamar yadda jami'an tsaro suka bayyana. Ofishin harkokin wajen kasar Birtaniya ya ce yana nazarin wani faifan bidiyo da aka fitar a jiya Lahadi wanda ya nuna yadda 'yan kungiyar ISIS suka kashe wasu mutane biyar da suke zargi da cewa masu leƙen asiri ne na wato daga Birtaniya da kuma Syria.
To madalla da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Jummai Ali da ta tsaya ni gabatar da shirin. Da kuma Julie Gresham da ta hada shirin da bada umari da ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum
This program has come to you from the Voice of America, Washington.